This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Maryam Dauda, ga cikakkun labaran duniya. Dabban jama'a na ci gaba da yin zanga-zanga akan tituna a Najeriya. A Abuja, babban birnin tarayyar kasar, masu zanga-zangar sun yi tarira waƙoƙi yayin da suka gujewa barkonan tsohuwa da 'yan sanda suka harba. A ranar Alhamis ne dai 'yan Najeriya suka fara fitowa kan tituna, suna nema a sauya wasu manufofin gwamnatin kasar, ciki har da cire tallafin man fetur da aka yi a shekarar da ta wuce. Zanga-zangar ta gama gari da za a yi tsawon kwanaki 10. An yi ta a biranen Najeriya da yawa, duk da arangamar da aka yi da jami'an tsaro a wasu wuraren. Daya daga cikin masu zanga-zangar, mai suna Wisdom Chumaniya, mazaunin birnin tarayya Abuja, ya bayyana ra'ayinsa. Ya ce, mun cancanci mu ci moriya albarkatun da muke da su. Muna da albarkatun ma'adanai, muna da albarkatun ƙasa, an albarkaci jama'a da abubuwa da yawa. Muna son gwamnatin da za ta yi wa jama'a aiki, ba kawai ta mulke su ba. Ya kamata shugaban ƙasa ya biya buƙatun jama'a, abin ya isa haka nan. A lokacin bikin rantsar da shi a watan Mayu ne, shugaba Bola Tinubu ya sanar da kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur. Ba a daɗe da yin hakan ba, shugaban ya kuma ɗauki matakin barin naira ta nemawa kanta daraja. Bayan haka, hukumomin ƙasar suka kuma ƙara kuɗin wutar lantarki da fiye da kashi 200 da take mai da martani. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta ce ta yi amfani da barkonan tsohuwa ne don wargaza masu zanga-zangar. Benneth Igwe shi ne kwamishinan 'yan sanda na babban birnin tarayya Abuja, ya ce kotu ta ba da umarnin ne domin hana duk abin da zai kawo cikas ga al'amuran yau da kullum a kewayen birnin. Kafofin yada labaran kasar dai sun ce an kashe mutane akalla 13 a fadin kasar a yayin zanga-zangar. Vladimir Karamurza, mai takardar zama Amurka ta dindindin, ya shaidawa manema labarai a jiya Juma'a cewa ya yi tsammani zai mutu a gidan yarin Rasha. Marubucin, wanda ya taɓa samun lambar yabon Pulitzer, wanda aka yankewa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari bayan da aka kama shi a shekarar 2022, a jiya Alhamis ne aka sako shi a wata musayar fursunoni ta tarihi da aka yi, wadda Amurka da ƙasashe abokan hulɗar ta suka cimma da Rasha. Karamurza ya yi magana da manema labarai a birnin Bonn na ƙasar Jamus, tare da biyu daga cikin 'yan Rasha 7 da aka sako ta dalilin yarjejeniyar, wato Ilya Hashen da Andrei Pivovarov. A wurin taron manema labaran, ya yi bayani dalla-dalla akan mummunan yanayin da ya fuskanta, ciki har da yadda aka killace shi tsawon watanni 10 a gidan yaron. Aka kuma takaita mishi magana da iyalinsa, ya ce so ɗaya kacal Rasha ta ba shi damar yin waya da matarsa da 'ya'yansa biyu a tsawon shekaru 2 da ya yi a tsari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu zaman makoki sun taru a Doha, babban birnin Qatar, a jiya Juma'a domin jana'izar shugaban Hamas Ismail Haniyeh, wanda aka kashe a ranar Laraba a Tehran a wani hari da ake zargin Isra'ila ce ta kai shi, wanda ya janyo fargaba a yankin da kuma barazanar faɗaɗar rikici a gabas ta tsakiya. Dabban jama'a ne suka halarci sallar jana'izar a masallacin Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, inda aka lullube akwatin gawar Haniyeh da na dogarawan da ke tsare da shi da tutar Falasɗinu. Bayan sallar jana'izar a masallacin, an ɗauki akwatunan zuwa birnin Losail da ke arewacin Doha don binne su. Mutuwar Haniyeh ta janyo kiraye-kirayen ɗaukar fansa daga Iran da Hamas, waɗanda dukansu ke zargin Isra'ila da aikata kisan. Haniyeh dai ya je Tehran ne don bikin rantsar da sabon shugaban Iran, Masoud Pezeshkian. Prime Minister ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya ce ana ci gaba da tattaunawa da ƙungiyoyin mayakan sa-kai a yankin Amhara don warware rikicin da ake fama da shi a yankin cikin Lumana. da yake magana a wani taro da shugabanni a fannin kudi a birnin Addis Ababa a jiya Juma'a. Abi ya ce gwamnatin tarayya na kokarin tuntubar yan tawayen, amma da alama rashin haɗin kai tsakanin kungiyoyin ka iya kawo kalubale. Ya ce yayi ta kokarin ganin kungiyoyin sun hada kai don samar da yanayin tattaunawa. Shugaban ne bai bayyana kungiyoyin mayakan da ake tattaunawa da su ba da kuma lokacin da aka fara tattaunawar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya, na sanin na an tashi lafiya.
To lafiya lau malama Giris, da fatar ke ma ke tashi lafiya.
Lafiya lumuya wajen naku.
To wajen mu alhamdulillah sai addu'a.
Eh, da san ce me ya dauki hankalinka a Amurka, sai kuma na ga abin da yafi dauka hankalinka ya koma gida na sanin.
Wallahi kan gaskiya farkon wannan makon wani abu ya dauke mana hankali ana Amurka, amma kuma gaskiya karshen makon hankali sai ya karkata gaba ɗaya koma gida. Kin san yadda al'amura suke a wannan zanga-zangar da wato ƴan Najeriya suke gudanarwa a duk faɗin ƙasar, sakamakon wasu matsaloli da suka ce suna fuskanta.
Hankalin ko ba nan Amurka kaɗai ba, kamar ba mutanen gida a Najeriya ba, ina ga hankali ya karkata, domin kamar yadda ake cewa wai idan in Najeriya ce tari ko. Sai dukkan kasashen nahiyar Afirka su ma saji.
Gaskiya.
Idan ka tuna daga cikin ra'ayoyi da muka samu a gabanin wannan zanga-zanga da matasa suka jagoranta, akwai waɗanda suka aiko da sakonni daga Niger da waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya, suke cewa duk abin da ya shafi Najeriya su ma zai shafe su, saboda haka suke a da ganin cewa an yi lafiya, an gama lafiya, kuma Allah ya sa masu wannan jan hankalin gwamnati su samu biyan bukata.
To amin sun mu amin lalle kan shine babban muhimmi kada ya zama an yi aikin baban giwa malama Grace.
Haka yake.
Yawa komai aka yi
addu'a kullum.
Eh komai aka yi ana so ne a sani amfani na yin sa ba wai a abin nan Aisha akan yazo a tashi ba wani abu ba alhali. Shin haka din wasu sun dikkata wasu sun marasa rayukan su. Yayin da kuma wasu da dama suka bar ayyukansu a sana'o'insu sun tsaya check da dai sauransu. So muna fatan Allah ya sa kamar yadda kika faɗa, Allah ya sa dai a ƙara samun kwanciyar hankali a wannan al'amarin, saboda yanda rahotanni suka bayyana abin bai yi daɗi ba a wasu wuraren. Duk da yake a wasu wuraren kan gaskiya sai san barka mutane sun bi kuma, wato malama Grace ni abinda ma yafi ban sha'awa, duk da yake kamar yadda na faɗa akwai abubuwan ban takaici, amma dai abinda yafi ban sha'awa shine yadda gwamnonin wasu jihohi suka zo suka wato yi jawabi ga su masu zanga-zanga. Duk da yake dai ba a kan su ne matsalar ko ba gare su ne matsalar take kacukan ba, amma dai akalla ba a kasara ba ga tsari irin na demokradiyya, sai ga a iya cewa akalla sun fito sun ɗan yi abinda Bature ke cewa sharing ɗin filin tare da su masu zanga-zanga.
To Allah ya ƙara fahimtar juna da kuma tabbatar da shugabanci na ƙware da kuma ƙara ba da zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Wannan bala'i in bala'i ne, Allah ya yaye shi, Allah ya kawo ci gaba da kyakkyawan zamantakewa da ingancin rayuwa Najeriya da kuma ƙasashen.
To gaskiya kan
kasuwa baki daya,
gaskiya kan amin sun ma'amin, sai dai kin san wato da komai yana da amfani kuma yana da rashin amfani. Shi ɗaya daga cikin fa'idodin wannan ni da na gani shine irin yadda 'yan Najeriya suka fara gane muhimmancin haɗin kai ba tare da bambancin addini ko wato wata ƙabila ko wani abu ba. Saboda ni, saboda abinda suke yaƙi a kan shi, misali in har ta tabbata wato rashin yunwa, wato rashin tsaro da yunwa da tsarika yake, to abu ne fa da bai san wai wani addini ba, shi ba ruwan shi. Saboda haka sai suka zo da murya ɗaya. Zaki ga kaman dai da aka tsammananta, zaki ga mabiya addini daban-daban. In ma lokaci na ga ma wasu wurare malama Grace inda lokacin ibadar musulmi ya zo ana cikin wannan zanga-zangar, amma sai ƴan uwansu mabiya addinin Kirista suka zagaye su suna ba su tsaro domin su gudanar da sallah a daidai lokacin da ake wannan zanga-zanga. So kin ga za a iya cewa aƙalla wannan wani in ma komai dai ba a samu bai, wannan dai ci gaba ne ta yadda 'yan Najeriya suka gane muhimmancin haɗin kai, kuma suka gano cewa ba wani abu da za su iya samun nasararsa muddin babu haɗin kai a tsakaninsu.
Babu haɗin kai, haka tsintsiya maɗaurinki ɗaya.
Na'am, gaskiya.
To Allah ya ƙara tabbatar da haɗin kan ƙasa da kuma ba da zaman lafiya.
tsada ce fade tsada
Yana kamar yadda muka saba bari mu tafi zangon gaishe-gaishe bari mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga kaka kenan na yi sabon aure na sanyin nan na samu mai gida
a to malama gaisu to barka da arziki
wallahi abun nagode kware da gaske ita babban yayinmu Bariska da dan farinta ya samu karuwa sami da matar shi Binta sun sami karuwar da namiji wanda aka rada masa suna Salim ni ka dan Lami Allah ya raya mai gida Allah kuma ya biya bukatun zuriyar baki daya
to amin
sai kuma mu mika gaisuwar sakon fata alheri da bangajiya ta mai martaba sarki min Alhaji Umar Faruk Bahago wanda aka bikin daurin auren Essa Ramatu Hamidu Ibrahim Kuta da angonta Abdulrazzaq dan Juma Muhammad wanda aka daura mu auren jiya Juma'a a fadar Sadiki binnin Mina ta jihar Niger to Allah ya ba da zaman lafiya ga ango da amarya Allah kuma ya sa dukan waɗanda suka halarci wannan biki sun koma gida lafiya Allah ya dai Allah mutuka raba aka ce ko
takalmin kazawa
yawa
to amin summa amin malama grace
to na sanya na mu amma a sashen Hausa mun samu karuwa mun yi sabbin wakilai gau a leda ko
eh gaskiya ne duk da yake eh duk da yake wasu su ba sababbi bane
amma ko gaskiya a leda ba da sashen Hausa duk da yake suke sabbin wakilai a sashen Hausa
na'am gaskiya ne
to yawa to shi Abdulrazzaq Bello Kaura da kuma Ahmed Muhammad dan Asabe
ka
zama amare kenan ko ake cewa da angunan sashen Hausa wanda kuma wakilan mu
daga jihar
fara jin muryoyin su kwanan nan
daga jihar Zamfara da kuma wannan jihar Kogi da kuma
Niger
Kogi da Benue
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara
Kogi da Kwara ne ko Kogi da Kwara ko jihar Kogi da Kwara to Allah ya shige mana gaba baki daya Allah ya ba mu nasara
to amin summa amin malama gari to bari kuma mu je bangaren da muke isar da gaisuwar sada zumunci ta filin Abari ya huce zuwa ga dimbin masu sauraron mu musamman wanda ke aika mana sakonni ta dukkan kafafen mu na internet da farko gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja Bauchi anguwar karofin madaki da kuma sarkin motar sarkin Bauchi Alhaji Baban Shehu Lane wanda ke gidan sarkin yakin Bauchi a anguwar karofin madaki sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Bilal Bello Yari wato dan Bello uban Bello a gidan yarin Bauchi da kuma dan Lami Kaura na kauran Bauchi mai sa wai wato mai sayar da naman kaji a tashar Das a garin Bauchi sai kuma dan Juma Bauchi na honorable Bashir Yakubu Lami wanda yake anguwan dan Juma Goje a garin Bauchi sai mallam wato malama Ummi Umar malama a karamar secondary ta Bakaru primary a garin Bauchi da kuma malam Musa Abdullahi head master na makarantar primary sai kuma Hajiya Lauratu Ahmed Lami wanda aka fi sani da Hajiya Lauratu Banga a Bauchi sai kuma Professor Aminu Baffa na asibitin koyarwa na Jami'ar ATBU dake garin Bauchi gaisuwa da fata alkhairi zuwa ga Machu direban keke Lagu karamar hukumar Darazu a jihar Bauchi da kuma Muhammad my friend Babu Gudu da Yahaya Danno Azare da kuma Baba Uba mai bakin mai babbar tasha Azare sai Yalwaji dan Tayi mai direba babbar tashar Azare da mai martaba sarkin Lagu Alhaji Jamilu Mai Gari sai Alhaji Ahmadu Kakkai sarkin fatar Katagum Talban Garajiya da Alhaji Dada sarkin fawon ajiyan Katagum da Alhaji dan Karabida mai blaus bakin kasuwa Azare da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya
To anan su ma'aminto bari mu mika bari ta mata san san kai da aka ce so 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 ne amma san kai yafi ko
haka ne malama
ga kaga ba tafai ake samu mata suna aiko sakonni ba saboda haka bari zaro wannan da ya fito abokai na mata Maimuna matar Aliko Auta kafinta yalwar gindin akwati barikin Lade da jihar Plateau sai kuma Amina da Amina matan Lawal Barkeji jihar Sokoto da Hajara Gidado Tepo filanin gindin akwati sai Adamu baban gida Ayuku filanin gindin akwati da Hajo marar barba mai nama barikin Lade sai Aisha matar Usaini dan gwace karasuwa da Fatima da Shamsiya matan Haddabi mai computer mai yama sai Hafsat comrade Iliyasu Yakubu Digawa da Raunat Isa Muhammad Agwarmaji sai Aisha Lawal bin Hambali dan Silva da Hajara Ishaya Lamu dan masanin Lamiru Limauru sai Asaba Haruna Bibi Watar Mazuwa da Hajiya Hadiza Ramin Kura sai Hajiya Aisha matar Bakoji direba gindin akwati da Jamila da Fatima tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau sai Halima comrade Ibrahim Lara Gafta da Aisha matar Malami Kura garin sarkin noma sai Sani Lengelenge da kuma Aliko Auta kafinta da fatar sun tashi lafiya kace wai zaka rama to na jira ko zaka rama sai na ji
na dai musu uzuri ko ba komai kin san abin da ya faru kin ga an samu ɗan matsaloli a Maiduguren nan akwai hare-haren da aka kai na ƴan ta'adda da kuma abin da ya faru a
shi yasa ka daga kafa
a to mun dan daga musu kafa saboda muna dan yi alheri kisan ƴan uwan mu ne bayin mu ne don haka dole mu dan mu taya su alheri abin da ya shafe su ya shafe mu kai tsaye don haka
zamu
abin nan eh
to na sanin na ka san Fulani da jin radio ko
kowa
saboda Fulani ya san shi da jin radio to shikenan sai wannan ba Fulani na sanin na je sawo sabon radio
to
ya aje shi dan saboda bai san kowa ma ya taba shi sai a cikin kwalin shi cikin kasa radio na da din akan yi musu wata jakka
ta yi wata riga ba kware da gaske
yawa riga ta fatan nan to riga fatan nan a cikin riga fatan nan ya dora ta sama inda a gani su yara ba za su kai ba mata ba za su ba dai za a rika yawan miki tabe ba shi zai gaskiya ne tashi ya kunna radio shi zai tashi ya kashe
kware kin san kuma ta ne akwai shi sai akwai tattali da tsantseni
akwai tattali to ashe na san yana wannan fata ta radio nan da ke jikin radio nan ashe beraye suna jin
dan mai kuma ya kwanta
kamar wani abinci ne
yawa
to shikenan beraye suna tunda shi kunnawa kawai yake ya kashe ba baya taba shi ma kwata-kwata
to
ashe bai sani ba beraye sun ci leda
har sun kai ga radio
sun shiga yawa sun je sun kuda ba radio sun tsinka waya
to
ya sai kunna radio ya ji shiru
to
kenan sai dauki radio
sai kai wurin gyara
yana kai wurin mai gyara kenan mai gyara yana bude radio ashe bera da ya ci har ya haigo a cikin ba radio yana kai wurin mai gyara sai kawai sai ga gyara fita fir
kai
kenan sai ba fulata ni na san yana sai da yayi whoop ya dauki sandan shi tunda ba a raba ku da sanda
ai gaskiya
ya dauki sandan shi ya fara bin bera da gudu yace wai a tare shi ga mai magana a jikin radio da
ya zama bera
eh wa ashe take shi wannan bera shine ke magana a cikin radio tunda in ya bari ya ta fito
eh ba zai ko magana ba
magana ba kaji mutumin naka na sanyin na
alama gres wannan duk sharrin gobirawa ne da bare-bari duk sharrin su ne mun sani
aka ce to tun daga yau ga shi dai yanzu shi ya sa yanzu in ka samu ba fulata ni ya ganka yana so ya tabbatar cewa ko kai ne zaka ko abin nan to ko kai ne mai magana ko kuma kai ma zaka tsillibe to
yanzu wata abin nan ba gare sai wannan ai ba platinum ya san duk abin da yake ga miki sharri ne dai kawai na gurawa da bare-bari kuma ba komai suna kara cin bashi ne
da malama tana daga mu da hannun su ni da haka tilas bi jaburki da yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanginna
Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci gani
Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.